أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها كبركة مدسادوا أو أن مسلاتي ميتارا البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي قبادة كراتمنا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ولفا والسعد يوسف أبو عزيز رحمه الله تعالى. Wannan shine majalisinmu na 81 a cikin karatun wannan littafin. Muna kan shakhsiyya ta 18 shine Bilal bin Rabah, ladani na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ko mayaki wanda yake yaki dan daukar kalmar la ilaha illallah a mutuwar shi. Shahina 165. Mun tsaya inda malam ya mana tsokaci akan irin jarrabawa wadda wannan bawa Allah da saura ɗan ruwa musulmai wanda suka musulunta a wannan lokacin farkon musulunci suka gamu da ita ƙarƙashin tahiyya ta addinin musulunci tare da kaburai ko mushrikai na Qurayshawa. Mun yi bayani lalle da kwai asar na Abdullahi bin Mas'ud wanda yake bayyana mana, yake cewa farkon mutane guda 7 kuma mutane guda 7 na harko wanda suka fara bayyanar da wannan addinin musulunci a garin Makka ya zano su, ya ce shi ne na harko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ya isar da safa. Sannan abokin shi Abu Bakar yadda Allah shi tabbata a gare shi ya zano, ya ce sannan Ammar bin Yasir, sannan ma'aiyyar shi ita ce Sumayya, sannan Suhaib Ar-Rumi, sannan Bilal bin Rabah, sannan Al-Miqdad bin Al-Aswad yadda Allah shi tabbata a gare su. Wannan ya isa abin alfahari a ce wannan addini kuna ɗaya daga cikin waɗanda suka fara yaɗa wannan addinin a cikin garin Makka aka fara sanin shi. Kuma yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana, lalle Bilal shi ne harkon Habashan da ya fara riƙe kalmar la ilaha illallah. Idan ka ɗauka Habasha ita ce Ijobi, dukkan mutane Ijobi, harkon mutumin da ya musulunta shi ne Bilal bin Rabah yadda Allah shi tabbata a gare shi. Yau da iko Allah zan mu tashi inda malam yake mana bayani nuzulul qur'an fi ga wata fadala iya fadala wadda a ce alqur'ani ya sauka akan sha'aninka, ba a kirayi sunanka ba, amma dai daga an karanta aya an san da suwa ake magana a kansu. Shi ma wannan ba karamar fadala bace ba. Zan mu gani da kai ɗaiɗaiku cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda alqur'ani ya sauka akan sha'aninsu, ko an musu wani abu ko kuma Ubangiji yana nema ya kare su akan wani tozarci da ake nema a gidansu. Idan muka ɗauka mu leƙa ayatu wannan kissa ta al-ifk ta Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta, ayoyi guda 10 suka sauka akan su kare Aisha yarda Allah shi tabbata a gare ta. Mu leƙa mu gani wannan aya wala taqrudil ladina, wannan aya da zamu karanta mu leƙa mu gani akan suwa suka sauka, akan suwa Ubangiji ya saukar da ita. Duk da Ubangiji baya daga cikin tsari na alqur'ani, ko Ubangiji bai yi haka ba na ya ambaci sunan wani ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama illa mutum daya, shine in ka dauka kuma ba wani ba wani wanda za a ci ba din dangi wanda ba ga irin iya ga asalin shi ga irin abin da ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke shi a matsayin kamar ka wanda har ma ana kiran shi da Zaid bin Muhammad kasancewar hakan ubangiji ya rushe wannan al'adar nan gaba ma ka a saki dan da ba naka ba ka dauke shi a matsayin ka na arma a matsayin shi na da ubangiji ya kai ba kana Muhammadun aba ahli bi rijalikum wa hakira su ba ita ba falamma qada Zaid min ha wa taranza wajhaka kan mas'alar Zainab bint Jahsh lokacin ubangiji yake bayyanawa lokacin da Zaid ya kare bukatar shi da ita ya ga zaman da ita baya yiwa Zaid ya sallame ta dalilin kuma ita tana ganin a matsayin ta na mahzumiyya kabila babbar kabila a cikin kabilar Qurayshawa ɗan dangi a ce ta armuwan wanda bai da isili wanda bawa ne daga wata ƙasa yazo ɗantaccen bawa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in ba dan addinin musulunci ba kuma umarni ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya neman me aurenta ga bata yarda ba ta bada wannan inta ba da ba a yarda ba aka bashi auren Zainab ba kasancewar tawakkal ba dai ba shi ga inda yake ita ma ga inda take to baya yuwa a samu jituwa a cikin gida da ya hada auren su kuma zaman ya gagara tsankanin su da ita da zai yarda Allah shi tabbata a gare shi nihayatan ayyakai aure ya rabu to dalilin haka ubangiji ya aura wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Zainab ga manzo Allah a saman bakwai aka umurce shi aka ce an daura mai auren Zainab a can saman bakwai dan haka ya tara ita a matsayin matar shi shi sai ya duk lokacin da aka zo ana magana tsakanin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni dai na sha gaba ni da ubangiji ya dauke da wayeniyar daura aure na a can saman bakwai to ina da ku wanda uwayen ku suka bada ni ko ubangiji ya bada ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaike ce mana nuzulul qur'an fihi sabka alqur'ani akan haqqin bilal bin rabah yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa an sa'd bin abi wa qasim qala kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sittatu nafri فقال المشركون اطرد هؤلاء عنك فلا يجترعون علينا وكنت انا وابن مسعود وبلال ورجل من هذيل واخران فانزل الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الخاسرين wannan asarin daga Sa'd bin Abi Waqqas yarda Allah shi tabbata a gare shi ko hadisi daga Sa'd bin Abi Waqqas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa kunna ma Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sittata nafar mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kanun wa'ansu mutane guda shida ga manzo Allah ga munan mu guda shida zai zano mana sunan su shine yake cewa ana shi Sa'd bin Abi Waqqas da Abdullah bin Mas'ud da Bilal bin Rabah yace da wani mutum na kabilar Huzay da waɗansu mutane guda biyu kenan sun kasance guda shida bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hatta manzo Allah su bakwai yake cewa faqala almushrikun sai mushrikai suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama uqrud haula'i anka abinda muke so da kai ya kai manzo Allah an kana so mu tattauna a fahimci juna tsakanin mu da mu da kai babban mu'min ya to wayannan gamagarin wannan ka kore su daga cikin su fala yajtaruna alaina ba za su sanya kafuwan su ko ba za su ji abin da muke faɗa ba ko bisa takudu ba tsankanin ba ko bisa takudu ba tare da kuma wannan shine sharadi da suka baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana so mu yi hira mu zamana da kai ka fahimce mu fahimce ka to wayannan ma a razila na bafiyar ra'ayi haka da kuma ayi ita da'awa ta musulunci haka ta gada hatta da wa'incan lokacin wannan mi suke waɗi suke cewa mu hau mu gani ba suke cewa shu'aibu ma nara ka taba'aka illal ladina hum arazuna badiya ba ya kai shu'aibu fa ka zo da wannan sabon al'amari mu hunna al'amarin dama da muke ganin wa'inda suke biyan kawo ba kowa bane ba illa makiyayen ɗan bibiye a cikin gari wanda ba kowa ba ya za a yi ka zo ka haɗa mu tsakanin mu da mun da suka ce wai an umurce mu kuma umurni ɗaya za mu ta yi tare da su ta yi wannan aishin mene kake ya kai shu'aibu to haka wayannan su ma kahuran Quraishawa abinda suka nema ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi fitili da wannan kananan mutanen da bayin nan da wanda basu da asali a cikin addinin musulunci sannan mu mu zauna mu saurare ka shine ya zauno mana mutanen shine yake cewa da ni Ali Sa'ad bin Abi Waqas da Abdullah bin Mas'ud da Bilal bin Rabah da wani mutum daga cikin kabilar Huzay da wasu mutane guda biyu wanda bai ambace su ba a lokacin ne yake cewa fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki sai ya saukar da aya ya kare haƙƙin waɗannan mutane guda shidda da wasu ma wanda ba kowa ba bisa da dangantaka a cikin tafiya wannan addinin musulunci yake cewa wala taqrud allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi ka shedin ka ya kai Muhammad kadda ka sake ka kori waɗannan waɗanda suke ambaton ubangiji suke kiran ubangiji suke tsayawa su yi abinda aka umurce su na daga ibada da sahi da marece yake cewa yuriduna wajha ba don goni ba suke aikata haka ba dan neman yarda ubangijin su ba wani ba dan a ce su ne yan gaban goshin manzo Allah ko su ne masu kare wannan addini a'a suna yi ne dan neman yarda ubangiji yake cewa to dan haka ma alayka bil hisabi min shay kunti insu hisabin da za a yi musu abinda za su yi a ba su lada burguwanka a cikin shi kuma min hisabika alaihim min shay kuma haka abinda za su za ka yi burguwan su da shi lakum dinukum wal yadin lana a'maluna wa lakum a'malukum aikin ku daban aikin mu daban ba ruwa na ba ruwanka da su ba ruwan su da kai umurni ne aka yi a tsaya a bautatawa Allah ka isar musu da umurnin da aka ce dan haka ka shafa musu lafiya zamna tare da kai shine abu wanda mafi al'amari ko mafi kyawa al'amari a gunsu da wannan ayat ta sabkar idan ka sake kuma ubangiji ya sake yi wa manzo Allah kashe idan ka sake ka kore su fatakuna minal khasirin kai ba za ka kasance daga cikin khasara dan haka waɗannan mutanen sun kasance ɗan gaban gunshi bayan da ka iya da su wajibinka ka zamana tare da su in wani hali suke ma da ba sun yi imani da ubangiji to wajibi ne ka tsaya ka zamana tare da su ka shibinta al'amuran su matakar yadda za ka iya idan wannan shi ke karantar da mu darasi ne mai zaman kanshi akan lalle ba ta ba aka ce wani ya musulunta to babu wani bambanci tsakankanin ka da shi shi san ya a hajjatul wada'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ƙara nanata musu la farqa li ajnabiyyin li ajabiyyin ala arabiyyin illa bi taqwallahi azza wa jalla babu bambanci akan wani balarabe ne a wani baka fata ne wani bahaushe ne sai da tsoron Allah a wurin ubangiji dukkan mu ɗaya ne Allah baya kallon tuhon mu baya kallon dangantakan mu yana kallon abin da yake cikin zukatan mu gwargwadon imaninka gwargwadon kusancinka da ubangiji ba ruwan ubangiji da kai dan wane ne a'a me kake yi me gare ka ba ruwan ubangiji da wannan al'amari matukar ka riga yi kafirta la ilaha illallah to da ku da su dukkan su da ku da waɗanda suka musulunta a yau dukkan mu ɗaya muke bambancin mu kurum imani shi wannan matsayin musulmi yake mun kuma muna matsayin mu'mini shi ma idan za ya yi hubba sai yi abin da zai a halashi din kasance wani musulmi zuwa mu'mini shi ma zai kasance dukkan mu daya amma dai ba wani abin da zai bambanta mu dukkan mu ɗan uwa muke ba mas'alar dangi ba mas'alar iyaye ba mas'alar wannan kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi akan munbarin shi yake cewa lalle wani bawa Allah ya bashi zabi akan abubuwa guda biyu akan abin da yake nan duniya da abin da yake gun ubangiji Abubakar ya fassara abin da yake gun Allah shine aljanna da ni'imomin aljanna da gani na ubangiji abin da yake nan duniya shine dangantaka kai dan wane ne jikan wane ni gare ka bi ka ta yake cewa to Allah su dai da ubangiji da ya bai wa manzon shi wannan zabi manzo sai ya zaba abin da yake gun Allah saboda wannan duka sharbe ne madama mutum ya musulunta in wani hali yake bashi da shi yana da shi dukkan mu dai muke tsakanin mu shi ne nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aka bi kashedi akan kadda da saki ya kori ɗaya daga cikin waɗannan wanda ba su da komai a cikin wannan dariya ana kallon su daga su sai izarin su wani ridain ma baya da bakin shi izari haka yake ta malaye da shi haka yake bautar shi yace to wannan mutanen su ne mutanen ka su za ka zauna tare da su idan ba ka sake ka kore su daga majalisin ka to za ka kasance daga cikin hasarau hisabun su baya shafanka haka hisabun ka shi ma baya shafa su don ka kore su za ka kasance daga cikin mutane wanda suke hasara. Yana wannan yana nuna mana fadala ta wannan mutanen wanda suke sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama as-sabiquna al-awwalun. Sai gaba ta gaba malai yake cewa al-haninu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, kuka na zuci wanda ake yi wa manzo, wanda ake yi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Mun sani yanda garin Madina ya rikice yayi duhu, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ba su taba ganin wani duhu ba, duhu wanda ya mamaye garin Madina kamar ranar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce. Sahabban shi suka rikide, aka shiga cikin halin haulayi, aka rasa wanda zai huto ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu. Sabar albarkacin kashedi da Umar yayi wa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, akwai shi lokacin da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu, yaya zai a ce manzo Allah ya rasu? Hankalin shi bai taba kawowa ba akan lalle manzo Allah mutum ne irin kowa kuma zai mutu. Kamar hadisin da muka karanta na manzo, hadisin Abubakar wanda yake hudi mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hudi musu akan munbari, lalle Allah ya bai wa wani bawa zadi akan abubuwa guda biyu, akan abin da yake duniya, akan abin da yake gunshi abubuwa kiyama, akan abin da yake gunshi shi Ubangiji. Yake cewa sai bawa ne ya zabi abin da yake gun Allah. A lokaci kai tsaye lokacin da manzo Allah yake faɗa haka, Abubakar ya awwala ya fahimci abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Yake cewa a lokacin da Abubakar ya washe da kuka, yake kuka, yake kuka, yake kuka, ba wanda ya fahimci ila aka sa gaba cikin abu a cikin faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Abubakar Allah ya mai ilhama akan abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi. Kai tsaye ana tahiyya al-awani can gehen garin Madina, a nan gidan Abubakar yake, daga can yake tasowa ya zo nan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Lokacin da aka yi hijira shi bai zauna ba a tsakiyar garin Madina ba, kusa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya kuma can gehen gari, tahiyya ce mai nisa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zauwa, a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zauwa masallacin shi, ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwance a cikin ɗakin Aisha. Shi kuma ɗakin Aisha a sai direct Abubakar gare shi saboda ɗakin Aisha. Ya bar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama magajin mutuwa yana suma yana tashi, yake ya koma can ya tahiyyar mutu akan iyallan shi. Sai labari kwatsam ya kai mai lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu. Da ya shigo inda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke, ya tarar da Umar ya zare takobi, yana bayani yana cewa duk wanda ya sake ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu to zan fille ne kai. A lokacin nan Abubakar ya jage ya karanta musu wannan aya wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin. Yake cewa shin Muhammadu ho bai kasance ba, ma Muhammadun illa rasul, Muhammad bai kasance ba wani abu a cikin ku ba illa manzo, qad khalat min qablihi ar-rusul, hakika kamin Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kai wa'ansu manzanni wanda suka gabace shi sun zo sun rayu kuma su ma sun mutu. Yace to shin idan Muhammad ya rasu za ku yi ridda ku juya akan wannan addinin naku na musulunci? Yace to ku saurara ku shi, duk wanda ya juya akan wannan addinin nashi wa man yanqalib ala aqibaihi, duk wanda ya koma kan digadigen shi ya bar wannan addinin na musulunci ya koma kan kafirci, yace wallahi falan yadurra Allah shay'a, ba zai cutar da Allah da kodai ba kan shi yawa, ba sai yajidu Allahu shakirin, kuma Allah zai sakanta wa masu godiya akan dukkan wa'ansu ni'ima da ya musu akan wata musiba wadda ya same wata ta same su kuma suka gode wa Allah. Lokacin da yake bayyana mana ba wani yini wanda aka ga duhu iya duhu ya lullube garin Madina kamar wannan yinin na mutuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine nan Sa'id ibn Abdul Aziz zai bamu labarin abin da yake kana yake cewa Sa'id ibn Abdul Aziz wa ghayruhu anna Bilal lam yu'azzin li ahadin ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa arada al-jihad fa arada Abu Bakr man'ahu fa qala in kunta a'tattani lillahi fa khalli sabili. Wannan asar din daga Sa'id ibn Abdul Aziz wa al-Sama wanda suka rawaito suke cewa annabi Bilal lam yu'azzin li ahadin ba'da Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Daga lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto yi sallah tare da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya da libanci daga shi Bilal bai saki kiran sallah ba a garin Madina ba an sani karshen mutuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hutu ya tarar da Abubakar yana libanta sahabban shi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamuna Abubakar ya ja shi sallah shine ake bada labari lokaci su biyu Abubakar yana libanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci to wannan ranar da manzo Allah da Abubakar yayi ladanci ko da Bilal yayi ladanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ranar mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Bilal bai koma kiran sallah ga wani ba a cikin garin Madina ba yake cewa Bilal kurbi ya ce to tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar garin Madina wa aula wa bargarin batina daga wannan lokacin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka fara fansama wa an suka koma Hijaz suka koma Afwan suka koma garin Makka wa an suka yi Kufa wa an suka yi Sham haka kowa wa an suka yi Basra kowa ya yi ta gaban shi yake cewa Bilal daga wannan lokacin bai koma kiran sallah ga manzo ga wani koma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa arada al-jihad yace to tishi tunda al'amarin ya koma haka to mu ma mun huta zuwa ga jihadi fi sabilillah fi sabilillah idan dawo kalmar la ilaha illallah shi sanya malin ya kawo mana inkiya akan sunan shi yake cewa yurabitu fi sabilillah hatta al-maut mutuman da ya huta yaki kurum dan dawo kalmar la ilaha illallah har mutuwa daga lokacin mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rumtawa kanshi ilimi daukar ilimi ya kare yanzu kurum huta zami mu fantsama a cikin duniya mu tayi mu dauka kalmar la ilaha illallah duk inda za a daga takobi to muna nan za a daga ta tare da mu yake cewa fa arada Abubakar man'a a lokacin da yayi wannan yunkurin yace a ga abinda zai ja a gaban shi ya tahi zuwa ga jihadi dan dauka kalmar la ilaha illallah Abubakar sai nema ya hana shi a matsayin shi na khalifa na khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khalifa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ce me in kunta a'taqtani lillahi kai ka mun ni'ima kai ka yantar da ni a can karatun mu na sati da ya gabata mun yi bayani lalle Bilal ɗaya ne daga cikin bayu na Umayya bin Khalaf azaba ta kai azaba Abubakar ya saye shi ya yantar da shi yake cewa to in dai ka yantar da ni ne dan Allah ba wai dan ka mun gori ba ko ka sanya ni wani aiki a nan gaba a cikin rayuwata ba yake cewa to fa khalli sabili ka shafa mun lahiya in buji gaba na in tayi in yi abin da na dauni ya zabe idan ya zauna a garin Madina me aikin shi shine zai zauna a matsayin ladani na khalifan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai wannan ya gani ba mai gyara shi bace ba ya huta fagen yaki ya tishi ma ai ta gwabzawa har ya samu ya cika da shahada qala yake cewa fa kana bisham bilal ya kasance a garin sham yana can ana ta fafatawa kasancewar a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu an fara tunanin yaya za a aika tawaga ta horko ko runduna ta horko wanda za ta fara yaƙin mutanen sham mutanen mun san ainihin daula ce wanda take karkashin kisra yake cewa a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hashidin runduna karkashin jagorancin Zaid bin wa Usama bin Zaid Usama dan Zaid dane ga shi Zaid wanda muka yi bayani shi yanzu ba ta jimawa ba aka sanya shi ne zai kasance jagora karkashin wannan runduna shine lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin rishin lafiya shi an shirya runduna ta tayi bakin garin Madina ta tsaya tana jiran umurni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah cika Allah ya amshi ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Abubakar yana hawa aka ce to mas'ala ta aika runduna zuwa garin Sham abu ne wanda gaskiya mu bai mana ba kasancewar yaro ne dan bana 7 dan 18 aka dauka aka dora shi akan lattijawa wanda suke as-sabiqun al-awwaluna a cikin wannan tahiyya da haka shawara muke baka ya kai Abubakar wannan runduna a sake mata komanda wa an su ma suka bada shawara to tunda ai harbul mursadin za a fara yakin waɗanda suka yi ridda da waɗanda suka hana Abubakar zakka za a shiga me a tahi a shirye wannan runduna a zo a mana a kiyaye gida sannan a koma wuri Abubakar yace la rantsi da Ubangiji da hain da yake hannun shi bazan taba mayar da hannun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya kaddabar ba
umurnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bada to ba ni ba mayar da shi ba ni ba warware shi Abubakar yace yanda wannan rundunar ta aka shirya ta a wancan lokacin ba dai wanda zai dawo garin Madina dukkan su za su tafi su yi muhimmar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara ya umurce su da ita a lokacin da Abubakar ya rako Zaid zuwa wajen garin Madina yace yana neman alhurma daya ya bar mai Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi a gida kan da huta wanda yake saboda ya kasance mai bashi shawara a nan cikin gida Zaid yace a Usama yace na lamunce maka haka Umar ya koma ya tsaya wannan shine musulunci kuma shine adalci kuma shine biyayya ga umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Bilal ya kasance a garin Sham yana ta jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah yace hatta qadima Umar bin Jabiya har sai da Umar ya kwararo ta kwari zuwa garin Sham mun san kissa ce wanda take doguwa zuwa Umar garin Sham yake cewa shi kuma wannan an yi shi a garin shekara ta 16 ga hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce shekarar da aka bude garin Baitul Maqdis shekarar da aka bude Baitul Maqdis shekara ta 16 masallacin da yanzu ake cikin tarzoma wanda yahudawa al-muhtallin suna nan sun mamaye wannan wurin kuma yanzu haka suna nema sai sun dora kawahuwansu akan wannan wurin yadda insha Allah muna fatan wannan tufarul aqsa da ya tashi ya kasance alƙawarin da ubangiji ya musu na ƙarshen rayuwarsu fa idza jaa wa'dul akhirati liyasubu wujuhahum wal yadkhul al masjida kama dakhaluhu awwal marratin wa lam tabghu ma'al takbira ya kasance ubangiji ya tabbatar mana da nasara akan wannan yahudawa ya kasance ƙarshen su a cikin wannan yanayin ko ƙarshen su a cikin ƙasa ta musulunci wannan ita ce ƙasa ta Palestine Allah bai wa ɗan uwa wanda suke yan Hamas Allah ba su nasara akan yakin da suke ta akan wannan yahudawa al-muhtallin yake cewa lokacin da Umar ya zo fasal al-muslimuna Umar an yasalu lahum bilal yu'azzibu lahum suka ce wa Umar musulman da suke nan garin Sham suka ce Umar muna neman wata alhurma ka tambaye mana Bilal albarkacinka Bilal mana yamana kiran sallah fasalahu Umar sai ya tambaye Bilal al'umma ta musulmai tana neman alhurma da kai musu kiran sallah a lokacin nan fa'adana yawman yini guda kurum Bilal sai ya hau ya kama kiran sallah irin kiran sallar da yayi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a tambaya ai mun karanta magana ta Ibn Kathir wanda yake babu labari lalle Allah ya baiwa Bilal murya mai tadi kamar yadda wasu daga cikin masu kushewa suke cewa ai Bilal baya iya bambance tsakanin sinun da shiba shi kuma wannan Ibn Kathir yake cewa wannan magana ce ta manzo Bilal Allah ya bashi fasaha wurin dukkan wa'ansu harfa na larabci yana iya hutar da su idan yayi kiran sallah ga zakin murya kuma ga kalmomi suna hutarwa kamar yayi kace balarabe ne wanda yake maka kiran sallah yake maka larabci afwan yake cewa falam yara yawman kana aktharu bakin min yawm idin ba a taba samun wani ne ba wanda aka samu musulmai suna ta yin kuka sama da kukan suna ta yin kuka kamar wannan irin wanda Bilal ya musu kiran sallah yace zikran minhu linnabi sallallahu alaihi wasallama dan ambato da annabi mu sallallahu alaihi wasallama an tuno rayuwa wanda aka yi mai tadi a cikin garin Madina kamar yadda muka shawada ma bu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwar shi duk sun fansama wa'an sun koma garin Sham wa'an sun koma garin Kufa wa'an sun yi Iraq wa'an sun yi Basra wa'an sun yi Palestine wa'an sun yi Misra da sauransu yake cewa to wannan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka ji kiran sallah a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gashi nan wanda idan yayi kira muke zuwa mu tsaya bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu yi sallah tare da shi yake cewa mu taba ba samun kanmu ba cikin rudani ba mu taba samun kanmu ba cikin kuka wanda yake kuka ba kamar wannan yinin wanda Bilal ya mana kiran sallah a garin Sham qala al-Walid Walid yake cewa fa nahnu nara anna azan ahli Sham an azanihi yawma idin da mun kasance muna ganin mutanen Sham sun yi kowa yi kiran sallah to lokacin da aka samu Bilal ya hau ya yi kiran sallah muka gani ashe duk wasa ne nasu saboda sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun ji irin kiran sallah authentic wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da Bilal yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kan mutuwar shi yake cewa malai yake cewa wa zalla radiyallahu anhu murabitan fi shisham ila an tuwfiya fi talun abwa sanati 18 yake cewa bilal bin rabah bai gushe ba a garin sham yana matsayin mai jihadi dan dawo kalmar la ilaha illallah har zuwa lokacin da Allah ya amshara shi a cikin wata annoba ita ce annobar da ake ce mata ta'un amwa wata annoba ce wanda ta kama mutanen garin sham wadda ta kai ta kashe mutane da yawa lokacin da Umar zai shiga aka mai aka mai Abu Ubaida ya mai mizangar yake cewa idan yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idan irin wannan annobar ta samu wanda suke ciki kasu shiga su huta kuma wanda suke waje kasu shigo saboda idan wanda suke ciki suka huta to za su goga wanda suke waje wanda ba suke waje kada su shigo dan kada su gogi wannan annobar a shekara ta 18 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sa'id bin zibin abdul aziz sa'id bin abdul aziz yake cewa lam muhtadira bilal qala gadan nalqa al ahibba muhammadan wa hizba fa qala taqulu imra'atuhu wa wayla fa qala wa farha Allahu akbar wannan asarin daga sa'id da abdul aziz yadda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa lam muhtadira bilal lokacin da mutuwa ta zo kwatsam ta zo wa Bilal yanda Allah shi tabbata a gare shi qala Bilal sai yake cewa gadan nalqa ahibata muhammadan wa hizba yace gobe in Allah kai mu zamu hadu da masoya zamu hadu da muhammadu da magoya da mutanen shi da tawaka shi wannan kenan mutum wanda yake nagari kenan yana ji a ran shi yana jin albishir inda ake kamar yadda ubangiji yake bayyana mana innal ladzina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'aduna kaga wadanda suka tsaya tsayin daka akan biyayya ga allah ga manzon shi lokacin da mutuwa ta zo musu malaiku suna sabka akan su wannan malaikun kamar yadda hadisi abu hurairah yake bayyana a hadisin cikin sahihai yake cewa malaiku ne biyu dozu wanda suke da hararan huskoci tare da su da kai da kafan mini gida aljanna kuma zayarin da kallon su iya ganin shi wanda malaikun idan suka sauka za su ringa ce mai kadda babu tsoro babu bakin ciki babu tsoro akan abin da zaka tarar bayan mutuwarka kuma babu bakin ciki akan abin da zaka bari a rayuwarka ta duniya baya da haka wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma za a mai albishir da aljanna wanda ta ma an riga ya an mai alƙawari sakamakon iya ayyukan da ya aikata a rayuwar shi na kima kirki karkashin jagoranci ko karkashin morewa ta ubangijin mu subhanahu wa ta'ala wannan shine ran mutum wanda yake nagari shine nan Bilal yake cewa gobe in Allah ya kai mu zamu hadu da masoya suwaye masoya akwai wani masoyi wanda gare mu a cikin zukatan mu sama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda yaje soyayya shi ta rage akan soyayya da yake yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yayi muraja'a imanin shi kamar yanda Umar ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ina wa ai gari wallahi ba wani wanda nake so a saman duniyar nan ba kai ba bayan raina sai kai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace har yanzu Umar har yanzu imaninka bai cika ba yake cewa wallahi tallahi manzo Allah ba wani wanda nake so a saman duniyar nan zan fanshi ma'aiyata da ma'aiyida da karan kaina akan shi in ba kai ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine wajibi a gare mu akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu so shi sama da yanda muke son kawunan mu mu so shi sama da yanda muke son iyayen mu mu so shi sama da yanda muke son diyanmu wannan ita ce soyayya ta gaskiya wanda muke yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani abu da zai taba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to san mu gummata ya kashe dukkan al'ummar shi akan ya taba shi ba wai ranka kai ne ba shine ne yake bayyana mana gobe in Allah ya kai mu zamu hadu da masoyi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama da tawaga shi su waye tawaga shi su ne wanda suka rigayi Bilal isa gidan gaskiya shine gidan aljanna yadda Allah shi tabbata a gare su qala sai yake cewa taqulu imra'atuhu sa'id bin abdul aziz yake cewa sai ga matar Bilal tana cewa wa waila ya kai tuna kai tuna za ta rubu da masoyinta za ta rubu da bijinta za ta rubu da mai jibinta al'amurkanta yake cewa a wa fariha yace kai ai wa ya dadi da zan hada da masoyana wani abu yake wannan a ce kana da zamani in Allah ya sa ka mutu zaka hadu da masoyanka su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da manyan sahabban shi ridwanullahi ta'ala alaihim kada mu manta Bilal ba abin zai yake wannan magana ba ai yana ɗaya daga cikin wanda aka ayyana shi Allah mun ce mai shiga gidan aljanna ko mun karanta a baya karatun mu na sati da ya gabata wanda yake cewa manzo Allah hadisi ne wanda yake ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bayan an gama sallar asuba yake cewa Bilal ni wai kake aikatawa ni ji karan takalman ka a gaba na a cikin gidan aljanna yake cewa to ni dai manzo Allah ba wani abin da na sani illa duk lokacin da zan yi arwalla to ina kokarin in yi raka'a ko duk lokacin da tsarki na zai warware to ina kokarin in yi arwalla idan nayi arwalla kuma zan sallaci sallori gungunan abinda ubangiji ya bani lamar in sallata biyu hudu takwas har zuwa abinda Allah ya washi damar ya sallata iya gwalgwadon damar shi shi dai bai taba ba tsarkin shi bai taba warwarewa ba face yayi arwalla ya sallaci wa'ansu salloli daga abinda Allah ya kaddara mai sallata yace dalilin haka yaji karan takalmin shi manzo Allah yaji karan takalmin tattaki na Bilal bin Rabah a gaban shi a gidan aljanna Allah ya ba mu damshin su ya sanya mu tashi tare da su yake cewa na'am ya san ni di kwarai kwa ya kai jagora na ya kai ogana yace wa farha madalla da wannan farin cikin za a shiga gidan aljanna wani farin ciki ya kai ubangiji ya riga ya bar kokuriskan tambariya wa zalikal fawzul azim shine babban rabo wanda bawa zai samu ya gaishe a cikin gidan aljanna Allah ba mu wannan rabo wallahi duk wanda bai samu ko wannan rabon ba to shine wanda yake tababbe a rayuwar shi ta duniya da ta gobe kiyama shine ubangiji yake bayyana mana fa man zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa la hayatud dunya illa mata'ul ghurur duk wanda Allah ya tsiratar da shi ya hore mai ayyukan da zai ti kalkashin rahama ubangiji ya sanya shi gidan aljanna yake cewa wannan mushi ne wanda ya samu rabo a duniyar shi da gobe kiyama wanda ko bai samu ba haka ba shine tababbe Allah kiyaye yake cewa fal mautu lil mu'min jisrun yusilu al-habibu ila al-habib yake cewa mutuwa game da mummuni Allah sanya mu daga cikin mummunai yake cewa wani wata gada ce wanda take sadar da masoyi zuwa ga masoyi baya yiwuwa mu haɗu da su Hamza baya yiwuwa mu haɗu da su Abubakar baya yiwuwa mu haɗu da su Bilal kai baya yiwuwa mu haɗu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma dai a matsayin mu na mummune insha Allah daga lokacin da aka ce an amshi rayukan mu to fa zuwa za mu haɗu da musulmai kuma waɗannan mutanen da muke soyayya muke son su kuma muke neman musu yarda kamar yadda aka umurci mu neman musu yarda to matukar Allah ya amshi rabbun to za mu haɗu tare da su saboda wannan mutuwa ita ce gada wanda za ta sadar da mu zuwa ga musulmin mu Allah sadar da mu da su Allah sanya mutum muriyar su a gobe kiyama sanya koda abinda muka aiwatar ba ya kai ba mu kasance tare da su ba albarkacin soyayyar da muke musu Allah ta da mu tare da su karkashin wannan shi almar'u ba man ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da wanda yake so a gobe kiyama Allah kara mu soyayyar su wannan shine karshen karatu na Bilal bin Rabah sai gaba malai yake cewa shakhsiyya ta 19 Abdullah bin Amr bin Haram Abdullah bin Amr bin Haram malai yake cewa yukallimuhu Allah bi ghairi hijab kaga ba wanda Allah yake yi magana ba tare da hijabi ba a rayuwa ta duniya ko ta gobe kiyama a wata rayuwa ta gobe kiyama a rayuwa ta duniya ubangiji ya riga ya bari ya bayan wannan kana li basharin an yukallimuhu Allah illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhyi bi iznihi ma yasha a rayuwa ta duniya ubangiji yana bayyana mana baya dacewa game da ubangiji ko wani yayi bayani ya ce a ai ubangiji ko ubangiji ba kana li basharin an yukallimuhu Allah baya dacewa ga wani dan adam ubangiji yayi mai bayani ko ya mai magana haka kurmu tsaye an yukallimuhu Allah illa wahyan sai dai bangaren wahayi ayi ko mai malaika jibril ko kuma a mai wahayi bangaren ilhama ana iya mun wahayi ana iya maka wahayi irin ilhama da ubangiji zai tusa maka wani abu a cikin ranka kaji kana son abu kuma ka aikata shi kuma abinda aka yi wa ma'ayya annabi annabi Musa alayhi salam ko anqzi fihi fi at-tabuti faqzi fihi fi al-yam falyurqihi al-yamu bis-sahil ya'khudhu adubi bi wa adubi la mun dinka wannan wahayi ne bangaren ilhama amma dai ayi ubangiji da sunan wahayi ya kama dan ka dauki wahayi malaman ulumul qur'an sun ce in ba ya kasance wahayi ne al-tariqi bi wasilat jibril alayhi salam ko kuma al-tariqi al-ilham ayyo mutai ilhama a tusa maka wani abu a cikin ranka ka gani gurin ba maka ba sai ka aikata wannan abu wannan kuma abin shine abin da ake nema ubangijin ka shine abin da ubangijin ka yake so ka aiwata haka she sanya aka shar'anta mana yin istikhara duk lokacin da ka samu wani al'amari abubuwa guda biyu suka shigo gaban ka ayi ko ka ayi a an bada ko ba a bada ba wa in aura ko kan aura ko kaza duk abu wanda yake da halishe guda biyu aka ce maka kai kokari kai istikhara Abdullahi bin Abbas bin Mas'ud yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana karantar da mu yin istikhara kamar yadda yake karantar da mu aya daga cikin aya al-Qur'ani manzo Allah yana koyar da su to idan ka baiwa Allah zabi Allah sai ya zaba maka mafi alkhairi ya tusa maka shi ko ya sanya maka hanyar da zaka aikata wannan abu wanda yake mafi alkhairi a gare ka kinan shine yake bayyana mana ubangiji bai dacewa ga mara ubangiji yayi ma wani ya wani dan adam magana sai dai ya kasance an tariqil wahyi ko kuma ya kasance an sanya shabaki an sanya ijabi ubangiji ya mai magana kamar yadda aka yi wa annabi Musa alaihi salam ko kuma a yursala rasula ko kuma a aiko mai manzo kamar malaika jibril ya zo ya yi mai magana an tariqil wahyi yace wannan shine kadai abin da ubangiji yake yi to amma ni nan malam sai kawo mana yukallimuhu Allahu bi ghairi hijabi hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya kawo lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana Abdullah ibn Amr ibn Hiram yana ɗaya daga cikin mutanen da Allah ya musu bayyana musu magana ba tare da hijabi ba amma dai bayan daukar wansu bayan Allah ya amshara shi a yaki wanda aka yi yakin Ghazwatu Uhud a lokacin nan yaji lalle shi yana ɗaya daga cikin wanda za a kashe wanda za su yi shahada yayi wasiya a lokacin da Allah ya dauki ran shi sai gashi nan aka ce bai tuya ka nemi duk abin da kake so a maka ya kai Abdullah ibn Amr ibn Hiram a lokacin da yace ubangiji a medo ni a sake kashe dan saboda ba abin da ya kai wannan daki mutuwa ta shahada mutuwa ce wanda ta azo a gani ba kowa Allah yake ba shi wannan ta goma shin ba yace a medo ni ubangiji duniya kuma a me a sake a ko ta fagen daki a sake kashe yace ai mun yi alƙawari ai in muka amsharar batun muka mayar da shi zuwa gare mu ai ba sake mai dashi ba ka nemi dai wani abu da ya tinda ba za mu karanta hadisin da Imam Bukhari ya karbo shi mallai yake cewa mutumin da Allah ya yi ne ba ya yi ne magana ba tare da hijabi ba yake cewa eh ya rijal yace kai ya ku mazaje ajibun hadha alladhi naqra'u abun mamaki ne wannan abin da muke karantawa a ce mutum wanda takan yi ɗaya daga cikin mu bai taba jin sunan shi ba Abdullahi bin Amr bin Hiram baka taba jin sunan shi ba a cikin layin ma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai a ce maka a gashi nan wannan mutum Allah ya yi magana ba tare da hijabi ba yake cewa yukallimuhu Allahu bi ghairi hijab Allah ya yi mai magana ba tare da hijabi ba yake cewa walakin sur'anu ma yazulu ta'ajjub inda ma nurattil qawl Allah ta'ala yace amma dai da gaugawa wannan abun mamaki yake iya gushewa a tare da ku lokacin da zamu karanta wada Allah subhanahu wa ta'ala walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi sai dai Allah yana yi wa wanda ya ga dama daga cikin bayin shi yana yi mai wata baiwa ya mai wata fadala ya fidi tashi akan waɗansu daga cikin bayi muna fatan mu ma Allah mana wannan fadala Allah yana daga tsarin shi lokacin da aka ta ɗaya daga cikin ayoyin da ta sanya Ammar bin Yasir da Musulunta afwan da shi da iyayen shi shi Yasir din da shi da Sumayya yanzu yana karanta musu wannan aya wanda take cikin suratu Ibrahim daga farkon ayar daga cikin yake cewa walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi lalle Allah yana yi wa wanda ya ga dama fadala daga cikin bayin shi yana daga cikin fadala ta Ubangiji ya sanya ka fahimci ina gaskiya take ka zama shirye wannan fadala ce ta Ubangiji laula ma kunna lina tadiya laula an hada Allah mu din nan mun kasance ba mu kasance daga cikin shiryayyu ba in ba dan shirye su wata Ubangiji ba ba wayen mu ba da bara ba kuma kullum muke nema Allah ya ƙara cikakken imani a cikin zukatan mu ya ƙara yalwata mana wannan ni'imar ta shirya an cewar ita ce gimshiki ba wata fadala wadda ubangiji zai yi wa bawa a rayuwarsa ta duniya wallahi dallahi kamar yi ma yi gari ya ga imani a cikin zuciyar shi yana tausayin wanda bai da yana neman ya shiga kafadar waɗanda suke ba su da shi wanda suke da rauni yana kokarin ya agaza ya taimaka akan wannan addinin na musulunci wannan shiriya ce ta ubangiji ko ba kowa ubangiji yake ba shi wannan damar ba sai wanda ubangiji shi ya zaba mallan yake cewa man hazal wali wane ne wannan wali ba wali irin namu ba wali na gaskiya wanda la khawfun alaihim wala hum yahzanun wanda suke da imani wanda babu tsoro a tare da su kuma babu bakin ciki akan abin da za su bari a nan rayuwar su ta nan duniya wannan sune wali na gaskiya ba wali na boge wanda zai ringa sallah a masallacin STM ya waye ya ce muku a yayi sallah asuba kuma a harami ai wani da wani ma suka ja sallah ya ga wani sun gaisa kuma ya dawo kuma kun sallah azhar tare da shi a gobe dan Allah kai wannan ba irin wannan waliyin ba muke magana ba wali na gaskiya wali wanda yake jin tsoron Allah wanda ya cika sharuɗa na imani yake cewa innahu abdullah ibn amr ibn haram al-ansar shine abdullah ibn amr ibn haram wanda yake mutumin garin madina wanda suka karɓi bakunci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abu jabir kunya shine baban jabir ahdun nuqaba laylatul aqaba yana ɗaya daga cikin jagaba ranar da aka yi bai'atul aqaba ai mun yi bayani akan menene bai'atul aqaba ita ce mubaya'a wanda aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an yi ta shekara biyu shekara ta farko shekara ta 12 da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi a cikin garin makka a wani dan gehen garin makka cikin dan kwari anan kewayen garin mina ko kewayen falfajiya na mina anan suka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su 12 suka zo suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubaya shekara da sake dawowa shekara ta 13 su cikin 62 suka zo 72 a wata riwaya 73 da mata guda biyu suka zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka tanta da mubaya wannan mubaya da suka yi ta shekara ta 12 ita ce ake kiranta mubaya'atul bai'atul misa bai'a ta mata da aka yi ita ce aya ta ƙarshen suratul mumtahina wanda ubangiji yake bayyana mana akan mubaya da suka yi wanda suka zo walaya sina ya ayyuhan nabiy idza ja'aka almu'minatu yubayyi'unaka ala an la yushrika billahi shay'a wala yasriqa wala yazinina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bibuhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka bima'rufin fabayyi'uhunna wastaghfir lahunna Allah abubuwa guda bakwai wanda aka tattauna suka yi mubaya shekara da sake dawowa suka zo suka ce to manzo Allah mun yi alƙawari za mu kare ka da kai da duk abin da yake tare da kai da waɗanda suka yi hijira zan mu bada ranmu zan mu fifita ka zan mu dora kai ne a sama da mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan bai'atul aqaba ta thaniya aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam umurni akan ya bar garin makka ya yi hijira zuwa garin madina kuma suka dauki bakuncin Isa Abdurrahman su Talha da sauransu suka dauki bakuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ɗaya ne daga cikin jagaba na wannan bai'atul aqaba da aka yi sa'un ta farko ko kuma ta biyu yake cewa baya da haka shahida badaran ya halarci yakin badar shi kuma mun sani lalle wanda suka halarci yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗi wa Umar la'alla Allah yatla ala ahli badar fa qala lahum i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum yake cewa takan yi Allah ya riga yayi duba kan kissa ta Hadib bin Abi Balta'a lokacin da aka same shi dan kuskure wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaida shi ya ce yaya Hadib zakka mana wannan rashin adalci yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rantsi da Allah wallahi ba nayi bane ba dan in tozar dadar da ku ba ko kuma dan da kai rashin yarda da kai akan matsayinka kai manzo ne ko kuma wani munahunci a cikin raina yace a da kai ɗan uwa da kai akwai iyallai wanda suke garin makka takan yi in nayi wa quraishawa kawurin garin makka wannan rana ko za su kiyaye mutunci da alhurman iyallai da wanda suke garin makka yake cewa wallahi da tallahi manzo Allah shi sanya dai lokacin da Hadib ya bayo wata mata wasiƙa akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shirye runduna zai ta hiye ya yake su a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin a cikin al-musnad min dalail al-nubuwa wannan ya kawo shi haka shi ma Imam al-Bayhaqi a cikin dalail al-nubuwa shi ma ya kawo shi haka Imam al-Bukhari ma ya kawo hadisin yana ɗaya daga cikin dalilai wanda suke nunawa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne yana zamne yace wa Ali da wata tawaga da su kai Abu Talha da wa'ansu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su hudu yace musu ku tafi zuwa wuri kaza za ku tarar da wata mace a tare da ita da kai wasika wannan wasika za ta kai wa Qurayshawa sai amsu wasika yake cewa muka fasa muka kama hanya muke buga da kanmu muna isarwa wurin sai ga wannan mata suka ce mata yake wacce sako daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki ba mu wannan takardar da aka wasikan nan da aka baki kai ma Qurayshawa garin Makka tace ai babu komi a tare da ita suka zazzage kayan ta ba samu komi ba sai Ali ya ce mata wallahi ko ki ba mu ko kike saki din kuma larabawa da kai karama abin aibu ne abin muni ne a ce a cikin tarihi wacce an mata zagi din sai ta kunce kanta a nan kalkashin gashin ta ta nannade ta ta huddo ta ta basu suka juyo suka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ana bude ta karda min Haqib bin Abi Balta ga sunan shi ne sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya halarci yakin Badar daga gare shi zuwa ga Qurayshawa ga Muhammad nan yara nan yana shirya runduna za ya taho ya yake ku dan haka ku dau anya aka kirawo aka ce maza maza a tai a nemo Haqib bin Abi Balta aka nemo shi aka kawo shi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka bashi wasika yace wallahi manzo Allah ka sai ni babu wata shakka da nake yi akan ka kai manzo ni kuma babu wani alamu na munafunci a tare da ni yace kurum nayi haka dan saboda alhuruma wanda nake nema a wurin Qurayshawa ni ma su tuno da na musu rana wata rana Umar yace ina yake a babu shi fulle me kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar baka sani ba shin Allah ya leka ga zakatan mutanen da suka halarci yakin Badar sai yake cewa ku tafi ku aikata duk abin da kuke so hakika na riga ina gafarta a wata riwaya yake cewa Allah ya gafarta musu abin da ya gabata da abin da zai zo a nan gaba wanda ko Allah ya riga ya gafarta mai ko ka sani ai muku gashi yake cewa to wannan Abdullahi bin Amr bin Harb yana ɗaya daga cikin mutanen da suka halarci yakin Badar su kuma wanda suka halarci yakin Badar mun san mu ko ba su ɗan aljanna ne yake cewa baya da haka ustushida yawm Uhud ranar da aka fafata aka yi yakin Uhud yace Allah ya yi cikawa ya yi shahada ya yi mutuwar shahada yace wa lahu fi zalika qissatu Hatib bin Abi Balta yana Abu Akbar Abdullah bin Amr bin Harb bin Harab yana da kissa a wurin rasuwar shi ko shahada da yi a yakin da aka yi yakin Uhud yake cewa an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma daga Jabir da Abdullah radiyallahu Allah shi tabbata a gare su yake cewa qala lamma hadara qitalu ahad lamma hadara qitalu Uhud da'ani abi min al-layla lokacin da yakin Uhud ya aka halarto yakin Uhud yace da dare sai ga ma'ahina yana nema na shine wanda yake ba mu labarin Jabir bin Abdullah yana ɗaya daga cikin mutane guda bakwai wanda suka yi kowa rawaito hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a barka da danka kadai irin dawainiya da yayi da mu al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayya ishe ka Abdullah yake cewa to Jabir yake cewa daren da muka halarto yake Uhud babana sai ya kiraye faqala sai yake cewa inni la arani illa maktuban fi awwal man yuqtal min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai Jabir ina ganin ha goban nan ma ina ɗaya daga cikin wanda za a kashe kai ina ɗaya daga cikin na farko wanda za a kashe a cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka sayar da suka yi kasuwanci da su da ubangijinsu shine inna allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min allahi fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'atum bih yake cewa lalle Allah yayi kasuwanci tsakanin wa'ansu mubare wanda suka rigaye suka yarda da Allah suka rigaye suka sadaukartar da rayukansu akan lallewa su aljannan nan fasiwa yuqatiluna fi sabilillahi wannan mutane kurum sun muto ne dan daukar kalmar la ilaha illallah ko a kashe su ko kuma su kashe in ma mi ya faru da su su dai a cikin riba suke in sun yi nasara suna da ganima kuma daukaka ce ga addinin musulunci in an kashe su sun yi shahada aljanna ita ce ba komai yake cewa wannan alƙawari ne da kuma da aka yi a cikin Taurat da Injili da Alƙur'ani kuma Allah zai cika musu alƙawarinsu duk wanda ya yi irin wannan kasuwar ya yarda da Allah Allah zai cika mai kasuwar shi kuma duk wanda ya duk wanda ya kasuwa da Allah kana da nanin ba a samu riba ba ai riba ce ta zo a gari yayi abin da ka bada akan irin abin da za ka samu na daga riba Allah babu damar yin kasuwanci da mu da Ubangijin mu shine ɗaya daga cikin wa'ansu duk da yakin Badar ne yana ya fara dan dabilo za Allah sallallahu alaihi wasallama ya buge cikin shi yake cewa wanda ayata take cikin suratu Ali Imran ke cewa wasabiqul awwaluna afwan ba ita ba wanda yake cewa wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin وساروا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض وعدت للذين امنوا بالله ورسله yake cewa ai riga ya riga ya mana zuwa ga aljanna wanda fadinta abinda yake fadin sama da kasa wannan shine gidanka shine gidanka a gobe kiyama a gidan aljanna ya fara da biran shi ya tarabi yace kai ba lokaci haba ana cewa mu gaugawa duddan mu samu gidan aljanna ai ba lokacin da za a wannan a tsaya ba za lokaci sai a tsaya a ci wani da biro in mun isa can mun ci shi insha Allah Allah da tar da mu yake cewa Abdullahi bin Amr bin Haram yake cewa na gani ina ɗaya daga cikin waɗanda za a kashe ɗan gaban unuwarkun wanda za a kashe daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a gobe daga an fara buga yakin nan yake cewa wa inni wallahi yace kun wallahi ni dai na rantse da ubangiji na ma adawu ahadan yani a'azzu alayya minka ba'da nafsi sa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yake cewa banne da wani wanda yake girmama auri na mutumin da nake kallon shi da kima wanda nake san shi yake cewa bayan rabban san Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kai dana Jabir da Abdullah wallahi Jabir a inda ma hin shi ke alfahari da shi wallahi tallahi koda ina kyautar da san kurmi yayi sai ce tuma hin shi abu bakiya yake cewa banne da wani wanda nake alfahari da shi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar kai ya kai dana yace wa inna alayya dayna yace tabbas ina da wani bashi wanda yake kaina faqdi anni ka biya min wannan bashin faqdi anni dayni ka biya min wannan bashin wanda yake kaina wastausi bi akhwatika khaira kayi wa ɗan uwanka mata wasiya da alkhairi qala yake cewa wannan kuma shine tsarin rayuwa ta mummuni bashin da ake bin kanka bashin da ake da yake kanka kai kokari kai wasiyace shi wane da wane da wane suna bi da bashi ko kuma ka rubuta ka ajje saboda ko halin kai da ka halin yaya ake yi mutuwa idan ta zo an san suwa da suwa suke bin ka bashi a biya maka bashi saboda kwanciyar kabari ba tare da biyan bashi ba ko kwanciyar kabari da bashi akan bawa yana hana shi ni'imtu da ni'imar da Ubangiji ya tanadar mai a cikin kabarin shi Allah kiyaye mu da bashi shi sanya kullum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya waye gari sai yayi addu'a Allah raba shi da gashi yake cewa Allahumma inni a'udhu min al-hammi wal-'azaz wal-'ajaz wa a'udhu bika min al-bukhl wal-jubn wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa qahr ar-rijal in jaya bashi wannan kullum Ubangiji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai yayi kafa uku su sai kafa uku su kafa uku da mareci dan Allah kiyaye shi da matsalar bashi yake cewa fa asbahna Jabir yake cewa sai muka wayi gani yaki wahara fa kana awwalu qatil babana Abdullah ibn Amr ibn Hiram shine horkon wanda aka kashe fa kana awwalu qatil yace shine horkon wanda aka kashe a wannan yakin da Uhud yake cewa fa dafantuhu ma akhir fa dafintuhu ma akhar fi qabri sai na binne shi tare da wani ɗaya daga cikin wanda ya yi shahada na sahabbai ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin kabari yake cewa sun balam tutib nafsi an atruku ma akhar fi kabari yake cewa sai bayan wani lokaci raina ba ta raya mini ba in bar ma'ahina shi kadai in bar ma'ahina tare da wani a cikin kabari ba sai na so in zo in yi wa ma'ahina kabarin shi daban yace fastakhrashu ba'da 6 ashhur sai na tono ma'ahina bayan wata 6 da binne shi a wannan falfashiya wanda aka binne shuhada na Uhud wanda ya tafi garin wanda ya tafi Uhud za a gani an keɓance wani wuri suna nan a kwance wanda suke shahidai wanda na yaƙin Uhud. Yake cewa raina ba ta so ba in bar ba'ahina tare da wani a cikin kabari ɗaya ba, sai na zo bayan wata shida sai na tone shi. Yake cewa fa'iza huwa kayomin wada'atuhu ghayra uzna, yake cewa sai gashi nan kamar ka ce ranar da na sanya shi cikin kabari na binne shi kurum illa kullun shi kadai shi ne ya samu tangarda shi ne ya lalace. Shi kuma a nan gaba zan mu gani hadisin da Imam Bukhari yau lokacin da aka yi yakin Uhud, lokacin da ya mutu kunnan shi ta riga ya ta tabu da kunnan ya riga ya tabu. Yace shi sai ga lokacin da ya tono shi bayan wata shida ya gan shi kurum kunnan ne kadai ya samu matsala, baya da kunnan kamar ka ce yanzu ka binne shi. Kuma har yanzu inda zaka ta yi Uhud ka tarar da wannan shuhada a Uhudin ka tono su za ka same su kamar yadda suke. Dalili zai bayyana mana lokacin da Muawiya yana matsayin khalifa ya nema ya kwararar da idan ruwa wanda zai gangaro zuwa garin Madina. Lokacin da aka hutar da idan ruwan, to idan ruwan idan aka sake shi labudda sai ya biyo ta makwantai na makwantai, hi ya biyo ta makwantai na waɗanda suka halarci ya biyo shahidai na wannan na yake hoto. A lokacin nan to ya za a yi? Tana su za a yi? Ko idan za a karkatawa ido? Za a karkatawa akala? Aka gani karkatawa idan na akala za a samu tangarɗa. A lokacin nan aka ba da damar aka ce a tone su a gusar da su a ɗanyi gehe da su. A lokacin da aka tone su kamar ka ce lokacin da aka sanya su a cikin kabarransu, haka aka tone su, haka aka sake musu wani rami, haka aka binne su. Yarda Allah shi tabbata a gare su. Lokaci ya ja, abin da muka karanta dai Allah ya ba mu dare shi. Kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana, Allah ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomarsu, ita ce makomanmu. Wannan bala'i da musiba wadda take fuskantar mutane ƴan uwa wanda suke ƙasar Palestine, muna fatan Allah koro musu manzan sauki ya ba su nasara akan abokan adawansu, ya sanya su kuma ƙarshen ƙasar su ƙarshen su a doron a san wannan doron duniya. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب.